الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 5 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wanda ta yi daidai da ranar 10 ga watan 6 ta shekara ta 2012-16 ta miladiya yau zamu tashi aya ta 18 a cikin tafsirin mu na suratul ra'd wanda muke a wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya tsare shi ya kara masa albarka a tambayoyi ko wani bawon Allah sai da ya jero har guda hudu a cikin takardarsa Allah ya ba mu ikon mu karanta su yace wani lokaci mutun yakan zo zai yi azkar amma bai gama rufa tsiraicin sa ba gaba daya kamar mutum zai azkar din bacci amma gajeren wando ne a jikinsa ya hukuncin yi a hakan babu laifi mutum dan ya ambaci Allah babu kaya a jikinsa babu laifi mutum yayin da yake saduwa da iyalinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗayanku yayin da yazo saduwa da iyalinsa zai ce bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana in ya faɗi wannan Allah ya azurta su da dan wato shedan ba zai taba shi ba ba zai cuce shi ba to kaga wannan ai a lokacin halin tsiraici ne haka zalika idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka ummu hani tazo ta yi masa sallama yayin raddin sallama ambaton Allah lokacin da ba a so lokacin da mutum yake tsugune yake qada'ul haja ko yake bawali ko yake bayan gida shine kamar yanda hadithin na Bukhari yake nunawa wanda yazo yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama bai amsa masa sallama saboda lokacin yana bawali sai bayan ya gama yayi taimama sannan ya amsa masa sallamar sa yace na kina amsa maka sallamar sallama ne domin bana so na ambaci Allah face a cikin tsarki to amma dan kamar azkar na bacci dan balantana kuma wannan ma yace ya sa gajeren wando shi ai ba tsiraici bane tsiraici ne dangane da sallah amma mutun dangane da iyalinsa dangane da matarsa wannan ba tsiraici bane saboda haka babu laifi mutun ya ambaci Allah a wannan halin babu hatta karatun Qur'ani mutun zai iya yi a wannan halin sai dai an fi so yafi kamala mutun ya zamanto yana cikin kaya amma kamar karatun azkar na bacci kamar karanta qul huwallahu ahad da mu'awwidhat da karanta ayatul kursi da amanar rasul da karanta suratul sajda da suratul mulk duk mutun zai iya karantawa yayin da ya shirin bacci yana da kananan kaya a jikinsa babu laifi babu abin da yake bai saba wata sunna ba bai babu wani abu wanda ya saba sannan yace mahaifinsa yana yace mahaifina yana rabar da interest dinsa na banki sai ya bani wani kaso a ciki ya halatta na ci idan ka sifanta da sifar bukata ko ba nauyinka baya kansa alal misali kai magidanci ne ka riga ka bar gida ka kama gabanka kuma kana da bukata ta talauci to babu laifi idan an ba mutum shi kudin interest idan mutum ya zo zai yi takhallusi wato zai kubutar da kansa daga gare shi zai ba mu mabukata asali dai an fi so a sashi a cikin masalihul amma wato maslahata al'umma baki daya abu wanda yake kuma ba makusanci ga amfanin mutane ba na ci ko sha ko tufatarwa amma kamar amfanin gaba daya kamar hanya magudanar ruwa hanya irin wannan za a iya yi da kudin interest haka zalika yayin da ake cikin wahala kamar irin halin da muke ciki yanzu wanda yake da interest zai bayar in ya ciyar da mabukata ya siyo kayan abinci ya ba ma mutane ya yi takhallusi da wannan dukiyar kuma don haka to kai ya da al'asul mutum ba zai karbi sadaka ta ubansa ba wato sadakar wajiba sadakar zakka ita wajiba amma kamar interest idan dai shi ma bukaci ne dan mahaifinsa ya bashi babu laifi game da bayanin da aka yi na itikafi a karatun muwatta wanne ne yafi alkhairi in mutum ba duka zai yi ba a farkon goman karshe ko a karshenta eh wanda yafi a karshe shine yafi don shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akai kamar yadda yazo a hadisin Aisha da Abdullah ibn Umar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin goman karshe na ramadan wannan shine yafi idan wani larura ta sa ko tafiya za ta kama ka ko wani abu wanda yake zai shagaltar da kai ba za ka iya yi a goman karshe ba kuma kana so lalle a wannan shekara ya zama to wannan sunna ta itikafi bata kubce maka ba kai a goman farko ko a goman tsakiya duk wannan babu laifi sai dai an fi so a goman karshe ɗaya daga cikin hikimar da yasa ake so a goman karshe shine domin neman dacewa da Lailatul Qadr domin ɗaya daga cikin hikimomin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi shine neman daren Lailatul Qadr kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yayi itikafin goman tsakiya har yayi shirin fita sai mala'ika Jibril ya zo masa yace abinda kake nema yana gaba wato daren Lailatul Qadr sai shi to duk wanda ya itikafi dare da ni ya koma wajen itikafin sa domin gashi mala'ika Jibril ya zo ya gaya min cewa abinda muke nema wato na wannan dare mai alfarma yana gaba kuma ya fada alamar da mala'ika Jibril ya nuna masa na cewar ya ganshi a cikin wannan dare a wayewar garin sa yana sujada a cikin ruwa da wato tabo kuma a daren sai aka yi ittifaki a wannan shekara aka yi daren Lailatul Qadr a daren 21 saboda kaga ɗaya daga cikin hikimar ne yin itikafi a goman karshe shine dacewa da Lailatul Qadr ita ku Lailatul Qadr kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya umarce mu yace iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan fil witr minha ku neme ta a goman karshe na ramadan a cikin dararen mara saboda haka a lokacin ne ake kaunar afkuwarta kuma kamar yadda yace araru yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir na ga wato mafarkanku duk sun dace a cewa a kwana bakwai din karshe wato aka nuna muku ita dan haka idan wannan dai yana daga cikin dalilin da yasa ake so a yi itikafi a goman karshe na ramadan idan ina wani laifi wato yace idan yana wani laifi kuma yana so ya daina sai ya ce in na sake yi sai na yi azumi wannan ma ba kance ne eh kwarai wannan ma ba kance ne kuma wajibi ne ka cika abin da kai ba kance da shi sai dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba kance baya zuwa da alheri mutum ka ce ba za ka yi wani abu ba ba za ka yi ma Allah wani abu ba sai idan yayi maka wani abu ko sai idan kai wani abu eh ba a son sa umuman amma idan mutum yayi bakance wajibi ne ya cika in bai cika ba to sai yayi kafarar sai ya mata kafarar rantsuwa shine ya azumi uku ko ya ciyar da miskine goma ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa ina yace mutum ne yace matas yace ma matarsa ita tsohuwar karuwa ce kuma ya kara da cewa yaron da suka haifa shi ba ubansa bane amma da aka tsare shi sai ya ce wai ba cikin hankalinsa yake ba to menene hukuncin wannan eh in ya faɗi wannan in matarsa ta kai shi wajen alkali za a yi masa haddin kadafi ko da ya ce ba cikin hankalinsa yake ba za a yi masa haddin kadafi eh sai dai idan likitoci ne suka tabbatar kan cewar ba shi da hankali amma in ba haka ba in yana ciki in ba haka ba in dai har ya faɗa yayi ikrarin ya faɗa ko an samu shaidu sun tabbatar to ko yayi li'ani da matar tunda ya ce mata karuwa kuma ya ce da ba nasa bane kage yayi nafayin da idan mutun yayi nafayin da wanda yake na matarsa to sai yayi li'ani in kuma bai yi li'ani ba to shaidar cewa ya tabbata makaryaci cewar abinda zai tabbata wato abinda zai tabbatar cewa shi makaryaci ne shine ai masa wato kadafi wannan ya zama to tsarkaka gare shi sai dai ko kuma ya kawo shaidu wanda za su nuna in ba shi da shaidu sai a ce ayi li'ani na'am ya in bai yi li'ani ba kuma sai ai masa haddi haddin kazafi fa in lam ya'tu bi fa id lam ya'tu fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ula'ika 'indallahi humul kadibun in ba su zo da shaidu ba to sun zamanto makaryata a wajen Allah sai ai musu haddin makaryata shine haddin kazafi bulala 80 ya kamata mutane su rinka kula da abin da yake fita daga cikin bakin su a irin sakin baki da suke yi akan matan su miskinai bace tana zaune ta tsara kanta saboda babu mai kula da saboda bata da karfi Allah ya sa ta karkashinka amma kuma saboda wato rashin karimci da rashin dattaku da rashin wato kyakkyawan hali da rashin imani da kyakkyawan tabi'a mutun ya rasa wanda zai rinka kare ma zagi sai matarsa sannan kuma daga baya yazo ya ce yana so ya zaman lafiya yana da bukatar abubuwa da hidima daga gare ta wannan wato mummunan tabi'a ne duk wanda kaga yana yin wannan to shine watsatse shine lalatacce kamar yanda duk wanda yake darashta iyalansa yake kyautata musu yake killata su yake musu kyakkyawan magana wannan dalili ne akan cewa shine fiyayye a cikin wato mutane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli mafi ficinku shine wanda yafi kyautata ma iyalinsa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير
نعم الله جل وعلا يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى ga wadanda suka amsa kiran ubangijinsu suna da kyakkyawa walladina lam yastajibu lahu wadanda ku basu amsa kiran sa ba law anna lahum ma fil ardi jami'a da abinda ke cikin kasa gabaki daya ya tabbata a gare su wa mithluhu ma'ahu da kwatankucin sa tare da shi lafta daubi da sun bayar da fansa da sun bayar da shi domin neman farsa ga kawukansu daga azabar ranar alkiyama ulaika lahum su'ul hisab wadannan mummunan hisabi mai tabbata ne a gare su wa ma'awahum jahannam kuma matattarar su makomar su jahannam ita ce wutar jahannam wa bi'sal mihad ta mu gusta a makwanci Allah madaukakin sarki ya ce lahu da'awatul haq yana da kira wanda yake kira na gaskiya yana ga Allah wato kira wanda yake na gaskiya yana ga Allah to dan haka duk wanda ku suka kira duk wanda suka amsa kiran Allah sune suka amsa kiran gaskiya sune masu neman bin gaskiya to sai Allah ya faɗi sakamakon su shine al-husna wanda suka amsa kiran Allah sune mu'minai wanda suka ji kiran Allah harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam sune mu'minai to suna da al-husna al-husna dinnan wadansu sun fassara ta da aljanna saboda fadin Allah ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyada ga wadanda suka amsa wadanda suka kyautata suna da aljanna ita ce alhusna mafi kyau domin alhusna matamatan alahsan kenan alahsan shine abin da yafi kyau to alhusna abadda tafi kyau ita ce aljanna babu abin da ya kai ta kyau domin ita ce rahamar Allah da babu kamarta rahamar Allah wadda take 99 ta inda zaka kasa rahamar Allah guda 100 99 duk tana aljanna wadda take a nan duniya guda ɗaya ce duniya da duk abin da ta kunsa na duk abubuwa da kake gani na kenta da jin dadinta da farin cikinta da tausayinta da kyautayinta da kyautatawarta duk gabaki ɗaya daga guda ɗaya ne guda 99 duk yana aljanna to dan haka aka ce mata alhusna mafi kyau babu kamarta wadansu kuma suka ce alhusna din nan lafazi ne jinsi ne wato abin da yafi kyau bai keɓanta da aljanna ba duk waɗanda suka amsa kiran Allah suna da mafi kyau a nan duniya da kuma a lahira. A lahira da ita ce aljanna. A nan duniya kuwa ita ce abinda Allah maɗaukakin sarki yake ba ma masu imani na wato nutsuwar zuci da karimcin rayuwa wato kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falanuhiyannahum hayatan tayyiba za mu rayar da su rayuwa wadda take kyakkyawa tsattsarka. To abinda mumini yake da shi idan da mu idan da ya idan da kafiri ya san abinda mumini yake ji a cikin zuciyarsa da zai san cewa shi wutar jahannama sa tun anan duniya yake cikin ta domin wannan nutsuwar zuciyin da mumini yake da ita ko da ba shi da abin hannunsa ko da ba shi da duniyar nan ko da yana cikin talauci da wahala amma abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na nutsuwar zuci cewa yana zaune lafiya da Allah to babu abinda ya kai shi dadi kamar yanda kuma duk wanda yayi ma Allah tawaye yake saba ma Allah damuwar cewar baya kan umarnin Allah tsakaninsa da Allah ba kyau wannan ya ishe shi tashin hankali ya ishe shi tsangoma ba zai taba samun wannan nutsuwar da masu amsa kiran Allah mu'mine suke da shi ba saboda haka al-husna din nan ba take banta da aljanna ba a wannan tafsiri na biyu tun anan duniya waɗanda suka amsa kiran Allah suna da kyakkyawa shine irin abin da Allah madaukakin sarki yake ba su a duniya na ni'ima ta batini da zahira to sannan kuma Allah ta'ala yace walladina lam yastajibu lahu waɗanda ko basu amsa kiran Allah ba sune kafirai waɗanda basu amsa kiran Allah da Allah yake cewa lahu da'watul haqq ba wanda Allah ya buga misalin su a cikin ayat da ta gabata da inda yake cewa qul hal yastawi al-a'ma wal basir kace shin makaho yana daidai da wanda yake mai gani to masu gani sune waɗanda suka amsa kiran Allah sune mu'minai makafi kuwa sune wanda basu amsa kiran Allah ba Allah yace mumunan hisabi ya tabbata a gare su mumunan hisabi kamar yadda aka ruwaito daga Ibrahimun Naha'i shine hisabun da za a yi ma mutum a kowace sagira da kowace kabira babu mujawaza babu kauda kai babu sauki a ciki ka san duk wanda aka ce za a bincike shi a komai sai an za a bu kwakwaf to sai an same shi da laifi duk wanda aka ce za a bu kwakwaf tare da shi sai an samu laifi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqishal hisabu udhib duk wanda aka yi masa binciken hisabi to wannan an masa azaba wannan akwai fassara biyu na an masa azaba shi kansa binciken hisabin azaba ne ko kuma in dai aka yi masa munakashar hisabi to karshen al'amarin sa sai an masa azaba ba za a tsira ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci a kishiyar su'ul hisab da al-hisabul yasir fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Allah yace wanda fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa ta hannunsa to da sannu za a yi masa hisabi mai sauki shine kamar yanda bayanin sa yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai kusantar da wato rahamar sa ya zuwa ga bawan sa ya kusantar da shi sannan ya nuna masa ayyukan da ya aikata yace rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza haka ne ko ba haka bane yace haka ne ya Allah nayi yace to a duniya nayi maka sutura ko ban maka ba yace Allah kai mun sutura ba wanda ya sani yace to ka tafi a yau ma na yafe maka to wannan shine al-ard aduba nan a ce kai nan ba za a ce za a bu komai ba sai a ce to tafi to wannan shine al-mujawaza yafewa ta Allah ulaika alladhina natajawazu anhum ma sayyiati ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil janna wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil janna ko muke kawar da kai daga miyagun ayyukan su kai kuma ka san kai kana fargaba cewa to an kwakulo wannan to ai akwai wani ma sai kaji an tsallake to ai akwai wani ma sai kaji an tsallake to me yafi wannan aminci kaga kan cewa duk ina suke ka dauka kan cewa ka gama yawo Allah ne fa yake ce maka gashi da kai sai shi ba tafinta kamar yadda manzon Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace kowa sai ya magana da Allah ba tafinta to ai maka wannan sai a ce tafi an yafe maka Allah ka yafe mana to waɗanda ku suke da su'ul hisab sune wanda basu amsa kiran Allah ba wanda Allah ya kira su basu amsa kiran Allah ba to suna da su'ul hisab kuma ma'awahum jahannam wato makomarsu al-ma'wa shine inda zaka gama birkaniyarka ka dawo ka tattara kamar gida ka kai ka komo ka je kasuwa ka je ziyarar wannan ka san a ƙarshen ta ba ƙarƙashin gada zaka je ka kwana ba akwai gida wanda zaka je ka kwana shine al-ma'awa to wanda yake shi kuma duk ya gama wannan ma'awarsa makomarsa jahannam ya gama duk galudiyarsa duk abin da yake a rayuwar duniyar makomarsa jahannam shi yasa Allah ya ce wa bi'sal mihad in kuma komar samu jahannamu ce tir da wajen kwanciya ina zaka samu wajen kwanciya a cikin jahannama lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal to inuwa ta wuta ta lullube su da karkashin su ma inuwa ta ruwa ta wuta ta wato akan ta za su kwanta dan haka ina shimfida a nan wajen Allah ya kiyaye mu a cikin wannan ayar akwai tabbatar da wato manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da nuna cewar duk wanda ya amsa kiran Allah to ma'anarsa dole ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan waye ta hanyar wa ka amsa kiran Allah waye kira ka ka zo ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka masu cewa ba za su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su amsa kiran Allah ba domin wanda ya kira zuwa ga Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya buga misali na as-siratul mustaqim hanya wadda take madaidaiciya kamar hanya ce a bakin wadda take da kofa a bakin kofar akwai makirayi yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu ila siratil mustaqim ku shigo ya zuwa ga hanya miƙaƙiya akan hanyar akwai wani wato a gefen hanyar guda biyu akwai bango guda biyu a kowane bango akwai kofa a kowace kofa akwai labule akan wannan hanyar kuma akwai makirayi idan ka zo zaka bude labulan nan ka fita daga hanyar sai yace dawo kan hanyar Allah kada ka fita yace to makirayin wannan hanya ita ce musulunci kuma makirayi a kofar hanyar shine ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kiraye zuwa ga mutane kan ku zo ku shiga addinin musulunci wannan bangwaye guda biyu da aka gani da aka kewaye hanyar da su ne hududullah iyakokin Allah kofofi kuma waɗanda suke a cikin bangwayen su ne maharimullah abu ayyuka na haram wanda da su ne ake keta haddin Allah kowane aiki na haram in ka aikata shi zaka ketare iyakar Allah ne me kira ku akan doron hanyar shine mai wa'azin Allah da ya sanya a zuciyar kowane mumini wanda yake masa wa'azi yayin da zai aikata sabo yace kada kai Allah ya sanya wannan mai wa'azi a zuciyar kowa sai dai wani muryarsa tana da karfi wani muryarsa bata da karfi gurgudan imaninka gurgudan sauraronka ga wannan mai wa'azi gurgudan karfin muryarka akwai wadansu bayin Allah da su Allah ya sa musu muryar tana da karfi a kansu tare da su da har idan suka zo zasu wani abu na sako sai ga wata jijiya a jikinsu tana motsi akwai a cikin labarukan salaf zaka ji irin wannan wanda koda abin shubha ne a gare su daga yaji wannan motsin zuciyar ya san kancewa wannan abin ba daidai bane ba zai yi ba to gurgudan mu'amalarka da Allah da sauraron wannan mai wa'azi da Allah ya sa a cikin zuciyarka gurgudan yadda wato zaka samu istiqama akan tafarkin daidai saboda haka a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajiba ce domin ta haka ne duk wanda ya amsa kiran Allah ta hannunsa ta hanyar biyayya a gare shi ne ya amsa kiran Allah na'am
afaman ya'lamu annama unzila ilayka nur wa bika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار.
Allah ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq, yanzu wanda ya san, to wanda ya san abinda aka saukar, wanda yake sanin cewar abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne, kaman huwa a'ama, yayi daidai da wanda yake makaho, wato mai makanta zuci bai san haka ba. Innama yatadhakkaru ulul albab, wadanda suke wa'aztuwa kadai su ne ma'abuta hankula. Mun ga an faɗa a farkon tafsirin nan cewar maqsudun wannan sura shine tabbatar da cewar abinda Allah ya saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. To abinda ya gabata bayan Allah ya tabbatar, sai kuma ya bayyana kansa da sifofinsa, wanda wannan ya isa ka sallama cewa wanda yake mai wannan sifar in yace shine ya saukar da abu, to magana tafi karfin a ce yayi ƙarya. To sai kuma yanzu waɗanda duk suka gane haka, sai kuma yanzu za a yi bayanin menene matsayin waɗanda suka gane cewa suka yadda, suke sani, suka sakankance, suka yi imani da cewar abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Ka kwatanta su da waɗanda suka ce waɗanda ba su san haka ba, waɗanda ba su yadda da haka ba, akwai daidaitawa tsakaninsu. Ta yaya za ka kwatanta su? Ka ga halin kowanne, domin halin mutum ɗabi'unsu shine zai nuna asalinsa. To za ka ga kan cewar waɗanda suka san cewar Allah, kamar da yadda Allah ta'ala ya ce makaho ba daidai, wato mai gani ba daidai yake da makaho ba, to waɗanda suka san cewar abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, waɗannan su ne masu gani, to ba daidai suke da makafi ba. To amma babu wanda yake hankalta akan wannan illa ulul albab, sai ma'abuta hankula, wato waɗanda suke suna da hankali da har hankalin nasu ya gane cewa wannan gaskiya ne, to waɗannan su ne masu hankali. Ma'ana duk wanda ya jahilci cewar alqur'ani din nan Allah ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba shi da hankali. Wanda baya sanin haka, da shi da mahaukaci mara hankali, wanda baya aiki da kwakwalwarsa, duk ɗaya ne a wajen Allah, duk ɗaya ne a wajen Allah. To sannan Allah ya bayyana sifar su wane ne waɗannan ulul albab din nan, san shi ne ce alladhina yufuna bi ahdillahi, wannan jerin gwanan sifofinsu ne. Ko kuma wata fuska ta tafsirin shine an bayyana cewar wannan wato isti'ina farin bayani ne na waɗanda suke da waɗannan sifa da makomarsu da kuma waɗanda suke kishiyarsu, kamar yadda yake uslubin alqur'ani na faɗan mutanen kirki da makomarsu, sannan kuma da faɗan wato watsatsu da mummunan makomarsu. Fuska ta farko a kanta za mu tafi na kan cewar ulul albab su ne Allah ya jera mana sifofinsu. Ya ce alladhina yufuna bi ahdillahi, su ne waɗanda suke cikawar alƙawarin Allah. An zo da fi'ilil mudhari domin ya nuna tajaddud da istimrar, cewa a haka suke, a yanzu suna cika alƙawarin Allah, kuma haka suke har abada, su masu cika umarnin, masu cika alƙawarin Allah ne. Alwafa'u yana daga cikin kyawawan sifofi, shine cika alƙawari. Cika alƙawari kyakkyawar sifa ce a wajen Allah madaukakin sarki, dan haka addinan Allah duk suka zo da alwafa'u. Haka zalika a cikin asalin ɗabi'ar mutane, dukkan mutane sun san cewa alwafa'u abu ne kyakkyawa, cika alƙawari. Inda ba dan haka ba, daga baki ɗaya ba za a rinka yin alƙawari tsakanin mutane ba. Treaty da ake ta yi alkawari tsakanin dauloli tsakanin kasashe a ce an sanya an rattaba hannu akan yarjejeniya kaza yarjejeniya kaza ta wato majalisar dinkin duniya ta kungiyar kaza tsakanin kasa da kasa tsakanin kungiya da kungiya yarjejeniya iri iri daban-daban idan da an idan da babu alwafa'u da ba za a yi ba ta da amfani saboda amfanin yarjejeniya an san cewa kowa zai cika to saboda haka cika alkawari kyakkyawan sifa ne to abinda mutanen masu imani da addinin Allah mu'minai babbas abinda suka kebanta da shi na cikin sifofi saboda haka duk wanda shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu imani ga wanda bashi da amana wanda yake ha'inci baya cika alkawari baya cika yarjejeniya babu imani a gare shi dan haka mu'mini indai yana da awar indai imaninsa na gaske ne to zaka same shi mai cika alkawari ne ahdullahi da ake nufi anan alkawarin Allah shine alkawarin da Allah ya dauka daga bayinsa wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhur wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhur wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhur wa id akhadha rabbuka min min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum yayin da ka tuna yayin da ubangijinka ya dauki alkawari daga bani adam daga cikin tsatsansu ya dauki alkawari daga zuriyarsu baki daya cewar ni ne ubangijinku alkawarin da muka dauka ma Allah cewa in Allah ya halice mu zamu kiyaye alkawarin bauta gare shi shi kadai da kuma wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu yasin alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin ban yi alkawari tare ban yi alkawari akan ku ba ya ku bani adam cewa kada ku bauta ma shaytan shine wannan ma yana da ma'anar wannan alkawarin takidi ne na alkawarin bautar Allah bautar Allah da rashin bautar shaytan wannan shine alkawari to suna cika wannan alkawari duk cika alkawarin da kake yi na kasuwanci da diplomasiya da lokacin da ake yaki duk cika alkawarin da kake yi idan baka cika wannan alkawarin na Allah ba kai ba mai cika alkawari bane domin in ka haince alkawarin Allah duk wafa'inka da kai akan alkawarinka da mutane ba zai amfane ka ba ranar alkiyama domin baka cika babban alkawari ba wala yanquduna almithaq sifa ta biyu shine wala yanquduna almithaq kuma ba sa warwarewar alkawari daurarre wato suna cika alkawari kuma ba sa warware alkawari kaga wannan takidi ne na cika alkawari ba sa warwarewa koda suna jin tsoron za a haince su in kana jin tsoron mutum zai haince ka kace bari kai akwai abin nan a sha'anin harkar diplomasiya suna fada shine wato in ka san da harkar soja in ka san cewar makiyinka zai warware alkawari to kafin shi yayi to kai ka nuna kan cewa kai kai masa kai preempting din sa preemptive strike haka suke fada to babu wannan a musulunci in kana jin tsoron mutum ba zai cika alkawarin da kuka yi da shi ba da yarjejeniyar da kuka yi to ka sanar da shi cewa babu sauran alkawari wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambith ilaihim ala sawa in kana jin tsoron ha'inci daga mutane ya rasulullah fambith ilaihim ka jefa musu alkawarinku ala sawa ku zamanto daidai wa daida kuke wajen sanin cewa babu alkawari tsakaninku amma ka amince ma mutum bayan shi ya amince maka kace ai na san cewa ba zai cika ba kai ka ki cikawa a shi dai ya zamanto da laifin rashin cika alkawari ba dai kai ba musulmi saboda kada ka zamanto mai warware alkawari ya kai musulmi sifa ta uku yace Allah ta'ala yace walladina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal kuma waɗanda suke sadar da abinda Allah ya umarnin da a sadar da shi sifa ta hudu ta uku kenan suna Allah wato suna sadar da abinda Allah ya umarnin a sadar da shi duk abinda Allah ya ce a sadar da shi na ayyukan da'a da na ayyukan da'a da abinda Allah ta'ala ya ce a sadar da shi na alaka tsakanin bayin Allah suna sadarwa mafi kyawun abinda akan ce wannan ayar ta nuni gare shi shine sada zumunta wato waɗanda suke sada zumunci ba sa yanke zumunci in dai akwai alaka duk irin bacin da ya faru ba sa yanke ta sada zumunci shine wanda yake yaki sada zumuncinka kai kuma ka neme shi ka sada zumuncinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal wasilu bil mukafi ولكن الواصل من وصل رحمه اذا قطع واتو me sada zumunta ba shine wanda yake rama sada zumunta ba an sadar da shi shi ma ya sadar yana ziyarta ka kai ma ka ziyarce shi yana kyautata maka kai ma ka kyautata masa wannan ba me shine me sada zumunci ba hakikanin me sada zumunci shine wanda yayin da aka juya masa baya aka yanke shi ba a yi da shi shi lokacin nan yake sada zumunci wanda yace ba shi ba kai kullun yana aibata ka yana zagin ka yana cewa masifa bala'i zumuncin naka na ƙarya ne yana ta zagin kai kuma kai tai masa kamar yanda wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina da ƴan uwa ina sada su suna yar ina sayar da zumunci gare su suna yarfe ni ina ba su suna hana ni ina kusanta su suna nisantar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan haka suke kamar yanda ka sifanta to kana shayar da su wato narkakken wato kana shayar da su garwashin mutane wannan sada zumuncin da kake musu garwashin muta kake kona su da shi saboda haka ka ci gaba su ne suke da laifi ba kai ba zumunci yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci kuma a cikin wannan akwai ta'aridi ga quraishawa da suka yanke zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa zumunci a cikin su kamar yanda aka sifanta shi yuksibul ma'dum abunda wato wanda yake bashi da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam neman sa yake dan ya sadar da shi ya nuna kan cewa shi nasa ne yayin da kowa ya yarfe shi bashi da kowa a cikin al'umma to irin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema ya sadar zumuncin su amma da yazo musu da abunda yake a cikin su akwai falahin su suka yarfe shi ya kai sai da suka sa musu takunkumin ciniki shekara 3 aka mai da su saniyar ware a cikin kororon Abu Talib ba a sayarwa gare su ba a saya daga gare su ba a aurarwa ba a aure daga gare su ba wanda yake shiga wajen su sai da ya kai wani zai je yana yin fitsari sai ya ji fitsarin ya daki wani abu kamar kirgi ya duba ko ya gani ya ga kirgin fata ne ya dauka ya wanke shi ya je ya bararraka a cikin ruwa ya ci saboda rashin abinci irin wannan yanke zumunci haka suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani gida a cikin makka face yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin su face sun hadu imma akakansa ko akakan kakansa har ya zuwa ga annabi Isma'il duk dangin su daya asalin su daya amma suka yarfe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kace qul ma as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba bana neman wallada daga gare ku face soyayya saboda zumunci wato ku duba ku gani haƙƙin zumunci ya cancanta ku yi abinda kuke mu to muminai ku su aka sani da sada zumunci shi yasa Hiraqul da ya tambayi Abu Sufyan yace da me yake umartar ku Abu Sufyan lokacin yana baya musulmi ya gaya masa yana yace yana umartar mu da mu bauta ma Allah shi kadai yana umartar mu da gaskiya da sada zumunci da gaskiya da sada zumunci da abin da yake umarni da shi kenan duk ko abin da aka ce sada zumunci ne alheri ne duk abin da zai yanke zumunci babu alheri a cikin sa hatta a wajen kafirai wanda za a ce yau ba shi ba iyayensa yau ba shi ba ɗan uwansa yana kyautata mu kowa amma banda nasa banda ɗan uwansa an san kan cewa wannan mutumin ba mutum bane hatta a wajen kafirai to amma gashi wannan ya nuna cewa waɗanda suka yadda cewa abinda aka sako ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne su zaka samu sada zumunci su ne masu sada zumunci wanda ya nuna su ne na kirki kun ga wannan uslubi ne na alqur'ani ne ya janyo hankalin masu hankali dan ku gane su waye na kirki su waye watsatsu sai ya soma kididdiga wato tadodi na alheri tadodi ne kyau kaga ma ba a fara ambaton abubuwa na addini na yawan sallah da sauransu ba sai da aka kawo na wato sifar mutuntaka kuma sai aka kawo su da sigar fi'ilul mudari wanda yake nuna haka suke sannan Allah ta'ala yace wayakhshawna rabbahum kuma suna jin tsoron ubangijinsu alkhashya shine wato tsoro tare da girmamawa tsoron Allah suna jin tsoro wanda yake bisa saboda sun san shi saboda sun san girmansa naka suna jin tsoron sha'aninsa wayakhafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron mummunan hisabi wannan mummunan hisabin da aka fada wanda yake tabbata ga waɗanda ba su amsa kiran Allah ba to su waɗannan ulul albab masu tsoron mummunan hisabi ne wato suna jin tsoron yaya halin su zai kasance idan aka ce yau ga su an musu mummunan hisabi yaya halin su zai kasance idan ba su samu alhisabul yasir ba in kuka kula ita hashiya ana amfani da ita ga Allah ana amfani da ita ga ranar lahira kamar yanda hau ana amfani da shi ga Allah ana amfani da shi ga ranar lahira dukkan su zo a cikin Qur'ani sannan Allah ta'ala ya ce walladhina sabaru sifata shi da kenan ko walladhina sabaru kuma waɗanda suka yi hakuri ibtigha'a wajhi rabbihim domin neman wato kallon ubangijinsu domin neman yardar ubangijinsu shine su samu fuskar Allah Allah ya kalle su ranar alkiyama su samu wajhullahi wato su samu abinda zai sa Allah ya kalle su su ga fuskar Allah sun yi hakuri saboda Allah shi me hakuri saboda Allah wato sun daure akan bin Allah domin neman ladan Allah sun daure akan barin safin Allah domin neman yardar Allah sun daure akan jarbawar da Allah zai musu yayin da suke bin Allah basu ce sun gaji ba basu ce basu nuna rashin yadda da rashin amincewa da rashin sallama ma kaddara Allah ba to domin dama wannan shine nau'in sabr guda uku as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah as-sabru ala maqadirillah hakuri akan bin Allah hakuri akan barin saban Allah hakuri akan kaddarar da ta zo maka daga Allah to wanda ya haka shine yayi hakuri kuma a ce duk yayi saboda Allah wali rabbika fasbir saboda ubangijinka kai hakuri dan neman lada babu riya domin akwai wanda zai yi riya zai yi hakuri domin a ce kai aiwana akwai hakuri wana akwai hakuwana mai hakuri ne domin ya zamanto mutane su ta ambatonsa da wannan to shi yasa ake kayyadewa da kawo wato kyakkyawan nufi shine nufin yardar Allah jalla wa ala nan sai aka kawo shi da sigatul mubarak sun yi hakuri wato domin a nuna tamakkunin su a cikin wannan wato har sun riga sun yi hakurin har sun gama sun samu sifar masu hakuri shi yasa aka kawo sigar mubarak al-madi sabanin wanda aka kawo sigar mubarak domin a nuna istidadin su da kuma shirin su kansu tabbata akan wannan nan ku aka kawo kan cewa sun riga sun yi yaki da zuciyar su sun zamanto masu hakuri yayi tamakkuni a cikin halin su wa aqamus sala sifa ta bakwai kenan kuma suka tsaida sallah wato sun riga sun zamanto masallata sallata riga ta zamanto sajiya a gare su har zaka iya ce musu waɗannan masallata ne wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su ba a ce su ciyar da komai ba kadan ne domin in ka kula zakka kashi ɗaya ce cikin 40 in ta dukiya ce in ta amfanin noma ce kashi ɗaya cikin 10 in kuma noman rani kai kashi ɗaya cikin 20 saboda haka daga abin da Allah ya ba su suke ciyarwa sirran a asirci a boye ita ce sadaqatus sir ba wanda ya sani ka je kai kamar yanda Ali ibn al-Husayn ɗaya daga cikin a'immatu ahlul bait jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da ya mutu aka gani aka ga wato tabo aka ga tabo aka fadarsa sannan aka gane abin da yake yi da mutanen talakawa na Madina suka zo suna cewar suna kuka sun rasa mai kai musu abinci ashe duk daren Allah yake daukan abinci da kansa ba akan bayinsa ba da kansa yake bin gidajen talakawa yana kai musu har bayin sai ya tabo akan wannan a asirce wanda suke ciyarwa a asirce to wannan shine kaga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa sadaka hujja ce ta mutum ya yadda da Allah in ba yadda da Allah ba me zai sa mutum kai wannan kasancewar zaka hadu da Allah kasancewar Allah yana sakamako akan wannan kuma kasancewar abinda kai ma Allah zai maka sakamako din sadaka burhani ce wa alaniyatan da kuma a bayyane wani lokaci sadaka tana buƙatar a bayyana kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ranar fita yakin Tabuk don kowa ya kawo sayyidina Umar ya raba biyu ya kawo rabi yace ya rasulullahi gashi rabi ya yace me ka bar ma iyalin yace na bar musu rabi na kawo rabi yace Allah ya maka albarka a cikin abin da ka bar ma iyalinka Allah ya karba abin da ka bayar sai ga sayyidina Abubakar ya zo da nasa yace me ka bar ma iyalinka yace na bar musu Allah da manzansa sai sayyidina Umar yace ina bazan taba kamo shi ba yayin mun fintin kawo lokacin da yace bai taba kawo sai to kaga a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sadaqatul alaniya a bayyana saboda mutane su ta kawowa sayyidina usman ya kawo dinari dubu wato nisabi sau 50 yanzu nisabi miliyan 1 ne da dubu 117 shine dinari 20 sau 50 miliyan 55 kenan ya kawo ya zube su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka sa hannayensa ciki yana daga su yana zubarwa yana daga su yana kifarwa ina cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yaw duk abinda usman yayi bayan yau ba zai cuce shi ba kage ni kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi zai ci kudin ba dan ya dauki mutane ne domin taimakon addinin Allah a sai abinda za a hau ai guzuri domin tafiya amma inda yake juye kudin kai ka ce wanda yake son kudi ne yake juyawa amma yana ganin alkhairin da wanda yayi zai zo masa ne irin alherin da zai biyo bayan da zai biyo sayyidina Usman kaji a ce maka an baka license duk abin da kai daga baya ba zai cuce ka ba komai ka je kai so biyu kenan kun ga aka gaya ma Usman ga na yakin Badr duk da yake bai je ba amma da iznin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna saboda haka wannan ya tabbata a gare shi da kuma wannan domin ɗan yakin Badr su ne aka ce ku je ku yi abin da kuke so Allah ya yafe musu to saboda haka ita sadaka ta boye tana da bigiranta kamar yadda ta bayyana ma tana da bigiranta akwai lokacin da ake so a bayyana in tubdu sadaqati fa ni'mahi idan kuka bayyana sadaka madalla da ita in kun bayyana domin waɗansu za su gani su ma su wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum in kuka bude kuka bama in kuka boye ta ko amma mafakirai wannan shine mafi alkhairi a gare ku amma dubiyun Allah ya ce ai dubiyun ana so ai sannan sifa ta karshe bayan Allah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yace wa yadrauna bil hasanati sayyi'a kuma suna ingije mummuna da kyakkyawa sai aka koma mudari da can ana madi sunyi sune masu kaza sune suka yi kaza sai kuma aka ce kuma sune waɗanda suke yi domin a nuna kan cewar ku yi wato ku daura damara kan ku yi wannan domin abu ne wanda ake son sai masu zabura ga da'a za su iya yi ije mummuna da kyakkyawa wanda yake tace tana da fuska biyu shine mummunan aiki ka ingije shi da aikata kyakkyawa wato maganin mummunan aiki shine ka biyar da kyakkyawa bayan sa ba wanda baya mummunan aiki inda kai bani adam saboda haka maganin sa ba shine a ce baka mummunan aiki ba maganin sa kana ingije shi da kyakkyawa shi yasa take wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga Abu Dharr al-Ghifari da Mu'adh ibn Jabal yayi musu wasiya shi Mu'adh wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi masa yayin da zai tafi Yaman yace ittaqillaha haythuma kunt kaji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi al-hasanata tamhuha kabiyar da mummuna da kyakkyawa sai kyakkyawar ta shafe mummuna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai dabi'a kai alaka kai mu'amala da mutane da kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan hali abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da Mu'adh akai kenan kuma Mu'adh a cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa dan san da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa da zai tafi Yaman Mu'adh yana kan dokin sa akan sirri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaka masa ya rike masa likafa ya tafi tare da shi dan yanda yake son Mu'adh kuma dan saurayi ne fa a lokacin nan Mu'adh dan saurayi ne shekararsa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Mu'adh shekararsa 28 a shekarar karshe a lokacin nan amma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama shi yake son sa har yake gaya masa inni la uhibbuka to kaga ya tace wannan wasiya yayi masa wannan tana da muhimmanci mutun ya rike ta kullun mutun ka zamanto kokarin ka yin kyakkyawan aiki maganin mummunan aiki abu ɗaya ne shine kyakkyawan aiki yana daga cikin kyakkyawan aiki tuba da istighfari da ciyarwa da sadaka da yawan taimaka ma bayin Allah sayyidina Umar lokacin da aka yi Hudaybiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi sharadin Hudaybiya sayyidina Umar yana ganin kaskanci ne ga musulunci ta yaya za a yi suna da Allah suna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ba su kaskanci a cikin addini har ya rinka musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai ya ce ma Umar ya Umar ni manzon Allah ne Allah ba zai tozarta ni ba dan haka ana saukar da inna fatahna laka fathan mubina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina Umar aka kira shi sai ya karanta masa inna fatahna laka fathan mubina sayyidina Umar yace awa fathun huwa ya rasulullah yace yanzu wannan sulhun da muka yi fathu ne fatahi ne nasara ce ta yaki yace fatahi ne sayyidina Umar yace har ya mutu bai gushe baina sayan bayi yana yanta su saboda musun da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba fa ka gani akan me yake musu akan abin da yake ganin shine maslahar addini shi ya fahimtar sa amma saboda ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin matsayin sa a wajen Allah da sanin kishin da Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar gani yake wata halaka ce za ta zo masa sai yake ta yanta bayi akan wannan yake ta yanta bayi saboda wannan tare da cewar kaga babu wani abu da ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da shi bal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kishi nan sayyidina Umar ga addini ne ya sa shi ya haka dan haka ma da aka saukar masa da ayar sai ya kira shi cikin sahabbai ya so ma karanta masa wannan sura to wannan shine misali a aikace na yanda sahabbai suke biyar suke ingije mummuna da kyawawan ayyuka yace yanta bayi saboda yanta bayi yana daga cikin abin da Allah yake so wato kyakkyawa din ma idan zaka yi kyakkyawa ka zabi kyakkyawar da amfanin ta yake kaiwa ga wani bawan Allah ka yayi wato kaje in alfarma kaje ka neman masa biyan bukata ka sa a dauke shi aiki ka tafi tare da shi wajen wanda kake mai alfarma domin ya biya domin ya yi masa hakuri kan bashin da ake bin sa ya kasa biya ka je ka neman masa alfarma da Allah ya daga masa kafa saboda kana da fuska a wajen sa yana son aure kaje ka nema masa aure samari eh ka san wanda ya maka wannan ba a mantawa da shi eh wanda zai je ce da Allah a bashi na san shi mutumin kirki ne ba zai manta da kai ba to irin wannan amfani wanda zai kai ya zuwa ga wani ita ce hasana din da ya kamata musulmi ka rinka kiwanta saboda a cikin ta akwai kyautata alaka sannan akwai tabbas din samun alkhairi saboda amfani ne wanda bai tsaya a kanka ba ya kai ya zuwa ga bawan Allah ya kai ya zuwa ga halittar Allah ka ciyar da marasa shi gidaje ne wanda ka san a cikin unguwarku na marayu na zawarawa wanda babu mai kula da su ka je ka nemo ko baka da shi ka je ka nemo wanda ka san suna bayarwa ka je ka ba su yanzu da ake wannan bude bakin nan in ka je ka karba ba wai kai a dubula ba musa akwai dan dubula ko lokacin muna a secondary school ana a dubula ko eh wanda yake zai to kuya kuke ce masa double dining ko kuke cewa mu a lokacin mu a dubula ake cewa wanda in yaje karban nasa ya hada guda biyu ya karba ya ci nasa ya ci kari to wata kila wajen in aka zo rabo ka ce da Allah akwai miskinai ka hada da na wadansu ka je miskinan da suke ungoku ka je ka kai musu in kai wannan ihsani ne baka san irin laifuffukan da kai da Allah zai yafe maka ba albarkacin wannan to wannan ita ce ma'ana ta farko ta wayadrauna bil hasanati sayyi'a ma'ana ta biyu wayadrauna bil hasanati sayyi'a shine wajen mu'amala da mutane idan mutun yayi maka mummuna kai kuma kai masa kyakkyawa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifu ka ingije abinda take ita ce mummuna da abinda take kyakkyawa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kyakkyawa kyawawan ayyuka ba sa daidai da munana ka ingije munanan da kyakkyawa sai ya zamanto wanda yake tsakaninka da shi akwai adawa sai ya zamanto badadi majibinci mai baka kariya wani bawan Allah ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwarsa ya zo ya fincike shi a wuyan rigarsa a wuyan ridainsa mayafinsa kuma wuyan an yi masa cin baki irin mai kaushi din nan har sai da abin yayi shati a wuyansa yayi jajawur saboda inda ya fusge shi yace ga raquma nan ka sa ai mun laftu akai daga dukiyar domin dukiyar Allah ce ba dukiyar ka bace ba dukiyar iyayenka bace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ya sunkuyi da kai sannan ya dago yace almalu malullah dukiya dukiyar Allah ce wa ana abdullah ni kuma bawan Allah ne sannan yace ku yi masa laftu akan raquman sa aka yi masa laftu aka cika masa raqumin sa da kayan abinci sannan ya juya zai tafi sai ya ce to ayuqadu minka ya arabi to abinda kai mun kuma zan rama zan dauki fansa abinda kai mun yace a a ba za kai ba yace to saboda me ce li annaka la tadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a ce domin kai in aka yi maka mummuna baka ramawa da mummuna walakin ta'fu wa tasfa afuwa kake ka yafe Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ya kyale shi irin wannan jafa'in ne wani da yaje wajen mutane dalilin da yasa suka rinka musulunta kenan wani yaje wajen mutanen sai ya ce kai ku musulunta gabaki ɗayan ku domin Muhammadu ga irin halin sa sallallahu alaihi wasallam to aka Allah ya ce to wannan ita ce ma'ana ta biyu wayadrauna bil hasanati bis sayyi'ati wayadrauna bil hasanati sayyi'a suna ingije mummuna bil hasana da kyakkyawa in mutum ya maka mummunan hali kai masa kyakkyawa amma Allah ta'ala yace wala yulqaha illa alladhina sabaru wala yulqaha illa dhu hadhin azim babu mai kaima wannan matsayi sai masu haƙuri babu mai kaima wannan matsayi sai mai rabo mai girma sai an yi yaki da zuci haka zan bari a taka ni mutane in kai musu haka tattaka ka zasu haka zaka ji zuciya tana gaya maka saboda haka sai kai yaki sai mai rabo shine wanda yake idan aka yi maka mummuna aka zage ka kai kuma sai ka yi mutum addu'a Allah ya ji kan iyayenka Allah ya shirye ka zagin ka ake kai kuma kai taya masa addu'a to ita ce idfa billati hiya ahsan as-sayya to kun ga waɗannan sifofi kun ji sifofin waɗanda suke sanin cewar abinda aka zo kanu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to Allah ya ce ulaika lahum uqbad dar waɗannan sune waɗanda gida na ƙarshe na alkhairi ya tabbata a gare su ƙarshen gidan alkhairi ya tabbata a gare shi wato kyakkyawar aqiba ta gidan alkhairi gidan kyautayi shine aljanna ya tabbata a gare su wato sune ƴan aljanna jannatu adn ya fassara wannan uqbad dar din da cewa aljannatai wato gonaki na dawwama al'adn shine al'iqama aljannatai ne na dawwama domin ba za a gushe daga ciki ba indai aka riga aka shiga yadkhulunaha da suke shiga cikin waɗannan aljannatai waman salaha min aba'ihim da duk wanda ya kyautata aiki min aba'ihim daga iyayensu da kakanninsu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zurriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigowa gare su daga kowace kofa wato masu yawa ta ko ina mala'iku suna shigowa mai nuni akan karama manzannin Allah sune mala'iku zuwa suke su shiga ta nan su shiga su fita ta nan ko kai ne kaje gidan sarki a ce fadawa da masu hidima suna shiga suna fita ka san an nuna maka kasaita to ballantana ko mala'iku ne wato haka za su kasance a cikin aljanna salamun alaikum suna ce musu aminci ya tabbata a gare ku ita ce gaisuwa wato bishara ce suke musu da dawwamar aminci babu tsoro babu tashin hankali babu tsangwama babu abinda zai sanya su zamanto cikin ballantana a ce wai sai sun sha magani da zai sa su bacci babu tashin hankali shine salam bishara ce salamun alaikum bima sabartum wannan abin ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi rayuwar duniya wajen hakuri ce in baka yi hakuri ba ba za ka samu aljanna ba in baka yi hakuri ba akan bin Allah akan barin saban Allah akan abinda Allah zai dora maka ba za ka samu aljanna ba shi yasa abinda mala'iku ba su ce saboda sallar ku ba ko saboda azumin ku ko saboda zikirinku a bima sabartu saboda hakurinku domin sai da hakuri ne duk za a yi waɗannan abubuwa fani'a ma'ubadda madalla da kyakkyawan gida su kansu mala'ikun ka cewa madalla da aljanna madalla da aljanna san barka aljanna domin sun san irin abin da Allah madaukakin sarki ya tanada a gare ta to yanzu waɗannan sun yi daidai da waɗanda suke kishiyar su ba su yi daidai ba zamu ikarasa walladina yanquduna to lokaci ya kure amma wannan mun ji kyawawan sifofi na waɗanda suke masu ulul albab wanda yake nuna cewar imani ba wai shine a baki ba ba shine a suna ba ba shine akan cewa mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza abun a hali ne abun a hali saboda haka mu kokarin samun hali sai Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗannan kuma wannan ya nuna cewar mutum yana tare da masoyansa na kirki a aljanna mutum yana tare da iyayensa maza da mata da kakanninsa inda ya zama mutumin kirki in mutanen iyayen mutum mutanen kirki ne to za su kasance tare da kakanninsu wanda su ma mutanen kirki in mutum mutumin kirki ne matarsa ma ta kirki ce za ta zama to matarsa a aljanna haka ƴaƴan mutum in suka yi kirki haka Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatahum sai mu sadar da zurriyarsu tare da su wanda yake nuna cewar alaƙar duniya tana ɗorewa har lahira amma da sharadi wa man salaha sai an yi aikin kirki naka in kana so ka zamanto tare da wato ƴan uwanka wanda suka yi kirki ka haɗu tare da kakanninka da iyayenka da suke na kirki to kai ma ka zamanto mutumin kirki ba zai yiwu ba sun zamanto mutanen kirki kai ka zamanto watsatse kace ku tashi tare ranar lahira yawmal qiyamati yafsilu bainakum kamar inda Allah ta'ala ya ce ranar alqiyama za ta rarrabe tsakaninku amma waɗanda suke na kirki ne ko haka za su dore shi yasa ummu darda shi yasa kun ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kada su yi aure bayan sa domin matan sa ne a aljanna abu darda yace matar sa tace masa ina so in zamanto matarka a aljanna so tane masa kaunan dan aljanna sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sabiqun al-awwal yace to in kina so ki zamanto matata a aljanna to kada ki aure ga take kyakkyawa CNC yazo yana neman ta da aure an san CNC aiko commander in chief Muawiyah bin Abi Sufyan Abu Amirul Mu'minin a lokacin da yake duk a gari ɗaya suke a Damascus suke dan Abu Darda a Damascus shi ma yake ya turo yana neman ta da aure tace nayi ma Abu Darda alƙawari cewa in Allah ya shigar da ni aljanna na zamanto matarsa kuma yace in ina so na ka toka in dai haka nake so kada ne aure bayan sa domin mace za ta zamanto ga mijinta na ƙarshe sai Muawiya yace to ku gaya mata ta yawaita azumi saboda har a lokacin da sauran kuruciyarta domin shine maganin gogwarci tunda ta zabi gogwarci to ta yawaita azumi yayin nasiha gare ta cikin addini kun ga wannan ya nuna abinda wato irin gatan da aka yi mana a cikin addinin musulunci cewa alaƙar mu ta nan duniya ba ƙarewa take a nan duniyar ba amma da sharadin imani da aiki nagari saboda haka dukkan alkhairi da dukkan samun sa'a da dukkan samun abu yana cikin imani da aiki nagari ne kamar yanda watsewa da rashin sa'a da tsiya tana cikin saban Allah in kai saban Allah babu wani abu wanda zai amfane ka hatta alaƙar da kake da ita a nan duniya ranar alkiyama sai ta zamanto adawa al-akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin bada dai waɗanda suka yi rayuwa a duniya kusa da juna ranar alkiyama makiya juna ne sai masu tsoron Allah saboda haka babu abin da ya cancanta mu tsururi a rayuwar nan irin imani da aiki nagari Allah ya sanya mu a cikin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka a wannan sa'a da kake karban addu'ar bayinka Allah ka yafe mana zanubanmu Allah kan kare mana miyagun ayyukanmu Allah ka karbi tubanmu Allah ka karbi azuminmu Allah ka yi mana muwafaqa da yin azumi wanda kake yarda da shi Allah ka yi mana muwafaqa da yin sallar dare da kake yarda da mu a ciki Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su daga wutar jahannama a cikin wannan wata ya Allah ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴanmu ka shirye zuriyarmu Allah ka albarkance mu ka albarkance iyalanmu ka albarkance mu a cikin abin da ka azurta samu da shi na dukiya da ilimi da alfarma da dukkan wata ni'ima da ka bamu ya rabbal alamin ya Allah wannan tsanani da ake ciki a cikin al'ummar mu Allah ka yaye mana Allah kai mana maganin tsadar abubuwa Allah kai mana maganin wahala da tsanani Allah zafin yanayi da yake addaban mu Allah ka yaye mana Allah kawo mana sauki daga gare ka muna roƙonka ya Allah ka bamu shugaban kasar mu lafiya Allah ka taimake shi wajen kyautata mulkin kasar nan Allah ka taimake shi wajen kyautata halin musulmi a wannan kasa Allah ka yaye mu musulmi tsananin da suke ciki Allah ka yalwata mana arzikin mu wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda kasuwancin su ya kare Allah ka tayar da su wanda jarun su ya kare Allah ka basu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu marasa lafiya asibitoci da gidaje Allah ka tayar da kafadun su wanda suka mutu kuma Allah ka haska kabarin su mu kuma idan mun mutu Allah ka sanya mu a cikin ka sanya kabarin mu ya zamanto rawda min riyadil janna Allah ka haska kabarin mu ka sanya ka yalwata mana a cikin kaburburan mu ka sadar da mu da manzonka sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da ceton sa ka shigar da mu aljanna da ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.